إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
منكر بيان الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أشكن متن العقيدة الطحاوية درس ديغة باكا جمد عقيدة أهل السنة تساشي إيماني دمنزنش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمام الطحاوي ياري مغنى أكن عقيدة أهل السنة فوجان كتكن دمنزنش النبي محمد يناشيوا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. بقوة أنم بياني وأن الإمام الطحاوي يتباكر بأسامها غاني بأسكان مالما سنة tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa wannan zamani. Illa kawai cewar al-Imam Tahawi wa habib rabbil alamin, hakan haka ne malamai da dama suka yi magana suna cewa siffar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa habibullah, ko a kira shi habibu rabbil alamin, wannan kuskure ne. Daga cikin malaman da suka yi matashiya a kan wannan matsala akwai Ash-Shaykh al-Fawzan, yana cikin fitattun malamai na sunna a ƙasar Saudiya, yana da littafi da ake kira At-Ta'liqat al-Mukhtasira 'ala al-Aqidah al-Tahawiyyah, wato ya yi ma littafin al-Imam al-Tahawi ta'liq, yana cewa hadhihi al-ibara, wannan maganar da al-Imam al-Tahawi ya faɗa a lokacin da yake siffanta aqidar ahlus sunna ta tashin imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa ahlus sunna sun yarda النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، أنا كرنت حبيب الله، أي أنفاني لكلمر حبيب توجد صفة تسوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالله مدفك. إذ هذه العبارة فيها مؤاخذة، أقول كذكري أشكي كذكري لأجنج لكلمة حبيب الله كالنبي محمد، لأنه لا يكفي قوله حبيب. إذن كتوى النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله مسوين الله، حبيب رب العالمين مسوين أبنجد تاريخي، annabi sallallahu alaihi wa sallam masoyin Allah babu shakka gaskiya ne to amma akwai kalmar da ta fi wannan dacewa jambuwa aqidar ahlus sunna ba a ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam habibullah bal sai dai a ce masa khalid rabbil alamin kalma ta habib da kalma ta khalid suna da bambanci malamin yace al-khullatu afdal min mutlaq al-mahabba kalma ta al-khulla tafi wato fadala ta wajen amfani da kalma ta al-mahabba dalili kuwa saboda al-mahabbatu darajatin ita soyayya tana da martabobi da yawa wato kalma ta soyayya ba matsayi guda take da shi ba tana da matakai da dama a harshen larabci amfani da kalma ta al-mahabba bai kai darajar amfani da kalma ta al-khulla ba don haka idan aka ce habibu rabbil alamin Allah masoyin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam masoyin Allah kamar misali a kira shi habibullah wannan gaskiya ne to amma an yi amfani da kalma karama ta wajen siffanta soyayyar annabi Muhammad ga Allah madaukaki da larabci ita soyayya tana da matakai da yawa daga cikin matakai mafi ƙanƙanci shine amfani da kalmar habibu wa a'laha mataki mafi ɗaukaka na soyayya a harshen larabci shine amfani da kalma ta al-khulla wa hiya khalisul mahabba al-khulla ita ce tsantsar soyayya wacce ba a samu wato wani kuskure a cikinta wa lam tahsul hadhihi al-martaba illa li ithnain min al-khalqi sannan abinda sunna ta karantar da mu babu waɗanda suka cimma wannan martaba ta soyayya wato martaba ta al-khulla khalisul mahabba tsantsar soyayya ga Allah madaukaki wanda babu kuskure a cikinsa daga cikin mutane a yanda sunna ta karantar mutum biyu ne kawai suka kai wannan matsayi Ibrahim alayhi salatu wa salam saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin Al-Qur'ani a suratul nisa'i aya ta 125 yana cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا الله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا الله يعرف النبي إبراهيم أمزي خليل ربما سويق عليه وأن مالني الشيخ الفوزان يجي أتاريه مسلم مسلم فرقه وأن يتم وأن مرتبة مبي توكك نسوي ين الله shine annabi ibrahim alayhi salam da ayar alqur'ani take dai bayani mutun nabiyu nabiyuna alayhi salatu wa salam shine annabi muhammad magana akan soyayyar manzon allah ga allah tabaraka wa ta'ala ta zo cikin ayar alqur'ani ba ta zo ne cikin hadisin jundab bin abdullah al-fajr mana akbar bizalika عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جندب إنه سمع النبي قبل أن يموت بخمس جندب بن عبد الله يجي ياك النبي صلى الله عليه وسلم يافئ وانما كان فانا بير يرجي بالدنيا كسد رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول في النبي نشوى إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل na barranta ga Allah na tabbatar da tsarkaka ta wajen Allah babu yanda za a yi in samu masoyi wanda ya kai darajar khalil daga cikin ku mutane gaba ɗaya fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila saboda Allah madaukaki ya rike ni a matsayin masoyinsa al-khalil kamar takaza ibrahim khalila kamar yadda Allah ya rike annabi ibrahim a matsayin masoyinsa al-khalil walau kuntu mutakhizan min ummati khalilan لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دا دي زن ريكي وانو متون دا جشين القومة تا أمت أي مصوي وان دا يكي درجة تا الخلة سو ينير دا باب وانو كذكولي أشين تا دا دي أشي أقوي متونين دا زن بابا تو باب شكا بايا وانت سيدنا أبو بكر جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث ينط رحيم مسلم حديث دريب يد الثلاثين دبي فدوم هكا wannan malami yana ta'aliki ma littafin al-Imam al-Tahawi wato al-Aqidah al-Tahawiyya a Sheikh al-Fawzan yace wannan ibara da tazo cikin matn al-Aqidah al-Tahawiyya yana siffanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa habibu rabbil alamin yake kuskure ne bima'ana fihi mu'akhadha li'annahu dhakara adna darajat al-mahabba mafi kankancin daraja ta soyayya ga Allah ita ce al-mahabba mafi daukakan daraja ta soyayya ga Allah ita ce al-khulla idan za a siffanta soyayyar annabi Muhammad ga Allah madaukaki ba za a siffanta shi da al-mahabba ba ba a ce masa habibullah habibur rahman habibur rabbil alamin ba sai a ce masa khalilullah saboda ajinta hadisi ingantacce ya tabbatar da shi kenan kuma wannan malami ba shi kadai ba ne Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala yayi malikajin sharh al-aqidah al-tahawiyya takhriji ya bayyana darajar hadisan da suke cikin sa don haka shi ma yayi malikajin ta'lim yana mujallal na farko shafi na 39 lokacin da yazo daidai bayanin al-Imam al-Tahawi yana cewa aqidar ahlus sunna hanyar da cewa annabi Muhammad habibur rabbil alamin sayyidi bal huwa khalidur rabbil alamin albani yace bai kamata a kira annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa habibullah ba sai dai a ce masa khalidullah fa inna al-ghullata a'la martabatin min al-mahabba wa akmal saboda al-khulla ita ce martaba mafi daukaka daga cikin martabobi na soyayya ga Allah madaukaki walizalika qala sallallahu alaihi wa sallam anda shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahim khalila Allah madaukaki ya rike ni a matsayin khalil kamar yanda ya riga annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa al-Khalil walidhalika lam yasbut fi hadithin annahu sallallahu alayhi wa sallam habibullah albani yace saboda haka babu wani hadisi da ya tabbatar da cewa annabi Muhammad habibullah ne babu wannan hadisin da aka samu wanda ya inganta wato albani yana nufin hadisin da muka karanta a wancan mako yana daga cikin hujjojin al-Imam al-Tahawi na kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa habibu rabbil alamin da riwaya ta al-Imam al-Tirmidhi hadisi na 3161 hadisin Abdullah ibn Abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ma sahabbansa inna Allah inna Ibrahim khalilullah wa Musa najiyullah wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa adamu ittafahu Allah ala wa ana habibullah wa la faqra annabi sallallahu alayhi wa sallam yace annabi Ibrahim khalilullah annabi Musa najiyullah wanda Allah madaukaki ya gana da shi wanda Allah ke cewa wa qarrabahu najiya babu dan adam wanda Allah ya gana da shi in ban da annabi Musa sai kuma annabi Muhammad to haka waɗannan martabobi martabar da annabi Ibrahim alaihi salamu ya samu na khalilullah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu martabar da annabi Musa alaihi salamu ya samu na najiyullah wannan martabar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu a duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam yayi magana akan waɗannan martabobi yana cewa kamar yanda Allah madaukaki ya ba mu annaba wannan haka nan kuma ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma don Allah ya ce wa Isa ruhullah wa kalimatuhu annabi isa ruhin allah kalmar allah annabi adam istafahu allah allah ya zabe shi kowane annabi da irin martabar da allah ya bashi kala sai manzo allah yake kusani wa ana habibullah wala faqra ni kuma ni ne masoyin allah da alfahari ba to wannan hadisi shi ne galibi wanda yake kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa habibullah yana dogaro da wannan hujja ne wal hadithu da'ifun alhali kuma hadithin yana da rauni bai inganta ba wato ma'ana la yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba da'ifun jaa da'ifu sunan at-tirmidhi zaka ga bayani akai al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ya yi sharha akan hadithin jundub bin junada bin abdullah al-bajali wanda yake magana akan cewa Allah madaukaki ya rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalil kamar yanda ya rike annabi Ibrahim khalil hadisi na 132 al-Imam an-Nawawi ya yi sharhi akan wannan hadisin yana cewa waja'a fi ahadithin an samu cikin wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kanta yace ana ala wa ana habibullah an samu cikin wannan hadisi kamar wato hadisin da muka karanta kenan al-Imam an-Nawawi yace fakhtalafa al-mutakallimuna dalilun wannan hadisi na al-Imam Tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai wa ana habibullah a dalilin sa ne malamai suka samu sabani a tsakanin juna هل المحبة أرفع من الخلة أم الخلة أرفع أم هما سواء شن دا المحبة دا الخلة ونيني وشيك وتتفي درجة المحبة تتفي درجة وجن الله كوكو الخلة فتفو دوان شام حديثي ذيك ما لم بسماعي لأكري دا درجة حديث با da sun dubi martaban hadisin da ma ku yi sabani fahimta akan wato jingina kalma ta al-mahabba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda hadisin bai inganta ba tunda hadisin bai inganta ba bai ma kamata a ce an yi aiki da shi ba fa qala qa'ifatun adalilun wannan hadisi na al-Imam Tirmidhi mara inganci wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala wa ana habibullah dalilin sa ne aka samu malaman da suke cewa soyayya ta fi al-ghulla soyayya ta al-mahabba ta fi soyayya ta al-ghulla daraja da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibrahima khalilullah sannan sai da kansa ya ce wa ana habibullah kuma darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tsara darajar annabi ibrahim alaihi salam a wajen allah tabaraka wa ta'ala ولا يكون الخليل الا حبيبا babu yanda za a yi mutum ya kai daraja ta al-khalil wace ya haura daraja ta al-mahabba wato sai ya zama habibullah abin ya zama khalilullah don haka aka samu wannan sabani to al-Imam an-Nawawi yace wa qad sabata khullatu nabiyyuna tunda an tabbatar cikin hadisin jundub bin abdullah al-bajali cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam khalilullah ne bai kamata ma a kira shi da cewa habibullah ba tunda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah wana fa an yakuna lahu khalilun ghayruhu kuma shi da kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kore samuwar wani khalil gare shi in banda Allah kaga wannan ya nuna cewa al-khalil yafi kan al-habib a kira annabi sallallahu alaihi wa sallam khalilullah yafi a ce ka kira shi habibullah me dalili saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin da muka karanta yana gaya wa sahabbai kafin ya rasu kwana biyar inni abra'u ila allahi an yakuna li minkum khalil na barranta ga Allah daga cikin ku ba ne da masoyi wanda ya kai daraja ta al-khulla ya tabbatar masa habbai gaba ɗayan su wanda ko cikin ku akwai ƴaƴansa akwai ma jikokinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaba ɗayan ku ina shaida ma Allah na barranta babu wani daga cikinku wanda darajar soyayyarsa a zuciyana ta kai matsayin al-kulla. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore samuwar al-kulla, da ma'ana a zuciyarsa ta wajen soyayya ga wani sahabi. Amma in ka dawo magana akan al-mahabba, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kore samuwar wannan daraja ta soyayya a zuciyar shi ba. Saboda hadisai sun tabbatar kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa, wa asbata mahabbatahu li Khadija, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da soyayyarsa ga Khadija da Aisha wa abiha da babanta Sayyidina Abu Bakar da Usama wa abihi da mahaifinsa Zaid da Fatima yarsa wa ibnaiha da kuma ƴaƴanta guda biyu wato jikokinsa Al-Hasan da kuma Al-Husayn wa ghayruhu. Wannan maganar ta al-Imam an-Nawawi ita ce gaskiya. Wato in da zaka tattaro hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba za ka samu hadisi ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa kiran wani sahabi da kalma ta soyayya da ake kira al-khulla al-khalil, babu wannan hadisi. Manzon Allah bai taɓa gaya ma wani sahabi yana son shi soyayya da ta kai martaba ta al-khulla ba. Saboda haka yasa kafin ya bar duniya sai ya gaya ma sahabbai, inni abrau ila Allah min na barranta ga Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna li minkum khalilun, ya zamanto ina da masoyi wanda ya kai daraja ta al-khulla a cikinku. Kaga kenan hatta matarsa Khadija radiyallahu anha da matarsa Aisha da mahaifinta da ƴaƴansa da jikokinsa, annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙaunarsu ƙaunar da ta kai martaba ta al-khulla. Amma kuma dukkansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu yana son su soyayya da take martaba ta al-mahabba. Za mu ba da misali da Mu'adh bin Jabal, akwai hadisinsa ya wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito, al-Imam an-Nawawi ya inganta hadisin a cikin littafinsa al-Azkar shafi na 103 da Ibn Hajar al-Asqalani cikin Bulughul Maram shafi na 66. Ibn Hajar ya kawo hadisin cikin Bulughul Maram. Haka nan Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta hadisin a cikin Sahih Sunan Abi Dawud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun Mu'adh dan Jabal, sannan sai ya ce masa, ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, ya kai Mu'adh ina rantsuwa da Allah lallai ina son ka, lallai ina son ka. Kaga kalma ta al-mahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina ta ga Mu'adh dan Jabal. Wa qala sannan sai manzo Allah yake masa, usika ya Mu'adh la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Kaga kenan manzon Allah ya gaya wa Mu'adh dan Jabal yana son shi, wani irin soyayya al-mahabba wata kai daraja ta al-khulla ba. Akwai daga cikin riwayoyi na wannan hadisin kamar yadda ya zo cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari Allah madaukake masa rahama, da riwayar kuma Albani ya inganta ta in ka duba sahihul adabi mufrad, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Mu'adh dan Jabal, ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, sai Mu'adh dan Jabal ya ce wa ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah, ni ma wallahi ina son ka ya Rasulullah. Haka an samu kenan al-mahabba bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa sahibihi, tsakanin manzon Allah da sahibinsa an samu soyayya wacce take martaba guda, ita ce al-mahabba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu Mu'adhan wa qala Mu'adh wa ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah, ni ma ina son ka ya Rasulullah. Kama ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sai ka duba majmu'u fatawa mujallar na 1654 ya ce, duk mutumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ina son ka, to ka dubi matsayinsa cikin sahabban manzon Allah. Har in manzon Allah ya buɗe baki ya ce ma sahabi ina son ka, wannan sahabi yana da wani matsayi mai girman gaske daga tsakanin sahabban manzon Allah. Yace wa kana Mu'adhu radiyallahu anhu min an-nabiyyi bi manzilatin 'aliyya. Mu'adhu dan Jabal yana da matsayi mai daukaka wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa innahu qala lahu saboda manzon Allah yace masa ya Mu'adhu wallahi inni la uhibbuka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam har goyonsa yake akan abin hawa. Akwai hadisai da aka ba da labari annahu a'lamu al-umma bil halal wal haram. Hadisi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah daga cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai Mu'adhu dan Jabal sanin hukuncin halal da haram. Babu wanda ya kai shi. Kaga kenan babban malami ne. Ai baban zaba manzon Allah yace masa inni uhibbuka, akwai dalili. Wa annahu yuhsharu amama al-ulama'i bi ratwa, za a tayar da mu a kiyama. Masoyan Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tara malamai a guri guda, manzon Allah yace to Mu'adhu dan Jabal yana gaban su, don haka shugaban malamai. Wa anna min fadlihi annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam muballighan anhu da'iyan wa mufaqqihan wa muftiyan wa hakiman ila ahli al-Yaman. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace abinda zai gwada maka darajar wannan sahabi wajen manzon Allah, musamman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi kafar Yaman a wancan lokaci, daga cikin sassan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara a kansu, sassan duniya gabas da yamma, kudu da arewa, babu sashin da yake da ilimin kasar Yaman a zamanin manzon Allah. Saboda tuntuni kasan akwai malamai kiristoci da yahudawa tun kafin zuwan manzon Allah. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura malami wanda zai tafi Yaman kiran mutane da ba da fatawa da karantar da su addini, da ya dubi cikin sahabbansa sai ya ga babu wanda iliminsa ya dace da mutanen Yaman kamar Mu'adhu dan Jabal. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda ke gwada maka karfin ilimin Mu'adhu, Allah ya kara masa yarda. Sheikh al-Islam ya ce wa kada yushbihu Ibrahim al-Khalil alayhi salam. Mu'adhu dan Jabal yana kama da Annabi Ibrahim daga cikin sahabban manzon Allah. Wa Ibrahimu imamun nasi, kaga ai Annabi Ibrahim kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani shugaba ne ga mutane. Annabi Ibrahim alayhi salam shugaba ne ga mutane. To Abdullah ibn Mas'ud daga cikin sahabban manzon Allah ya kuma yana cewa inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Abdullah ibn Mas'ud sahabi ne, amma yake cewa daga cikin sahabban manzon Allah Mu'adhu dan Jabal yana kama da Annabi Ibrahim alayhi salam. Saboda wannan sifa ce ta Annabi Ibrahim yanda Allah ya bayyana cikin Al-Qur'ani, kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Kaga kenan sahabi mai ilimi kamar Abdullah ibn Mas'ud yake bada shaidar karfin addinin Mu'adhu dan Jabal. Wannan dalili yasa manzon Allah sai da ya rantse da Allah, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka, ina son ka ya kai Mu'adhu, ina son ka. Mu'adhu dan Jabal ya ce wa ana wallahi uhibbuka ya Rasulullah, ni ma ina son ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Gaira annahu lam yaktasi bihadhihi al-fadila, duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa Mu'adhu dan Jabal ina son ka, to kar ka dauka shi kadai ne duna baki sahaba dan da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa sahabbansa dan da ban cewa yana son su. Ya yi amfani da kalmar ta al-mahabba, mutum na farko shine Mu'adhu dan Jabal kamar yadda bayani ya gabata. Wa qad warada tasrihu an-nabiy li ba'd as-sahaba ridwanullahi alaihim bi mahabbatihi lahum. Haka nan akwai wasu sahabbai wadanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu cewa yana son su. yayi amfani da kalmata al-mahabba. Daga cikin waɗannan sahabbai akwai hadisin Anas bin Malik, Allah shi ƙara masa yarda, hadisin muttafaqun alayhi, yana sahih al-Bukhari kuma yana sahih Muslim. Har ma Imam al-Bukhari yayi babi akan wannan hadisi, yana cewa babu qawlin nabiyyi lil ansari antum ahabbu an-nasi ilayya. Mu'adh bin Jabal yace Anas bin Malik yace ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nisaa was-sibyan wa tarana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya kama ta da yara muqbilin min urfin sun dawo wato daga wani daurin aure lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hange su kuma dukkan su musulmai ne musulman Madina fa kama mumtila annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe tsaye fa qala sannata yace allahumma antum min ahabbi an-nasi ilayya ya allah ka sani ku innan wato musulman Madina kuna cikin mutanen da nafi so a duniyar nan. Manzon Allah ya faɗa qalaha salatan mirarin sau uku yana maimaita wannan kalma. Wato wannan shi ya ba wa musulman Madina daraja daga cikin martabobi da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka samu. Kasancewar manzon Allah da bakinsa ya ce antum min ahabbi an-nasi ilayhi, kuna cikin mutanen da nafi so. Wannan dalili ya sa malamai suke cewa musulman Madina suna da wata martaba a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dalili kenan da ya sa al-Imam al-Bukhari ya ware babi saboda nuna darajar musulman Madina. Babu qawlin nabiyyi lil ansar antum ahabbu an-nasi ilayhi. Mutum na uku, tasrihuhu bi fadli Abi Bakr wa Umar wa ummi al-mu'minin Aisha رضي الله عنهم اجمعين. عمرو بن العاص يتنبي النبي صلى الله عليه وسلم كما اي الناس احب اليك يا رسول الله daga cikin mutane waye ka fito. عمرو بن العاص yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan tambaya sai manzon Allah yake masa Aisha fa kuma sai nace masa min ar-rijali to daga maza fa mun ji daga mata. فقال ثم ذن الله يجي ابوها بابنتا واي بابنتا شيني سيدنا ابو بكر الله يجعله مسيرتا فقلت سيني تمر تو نوقفا ثم من قال ثم ذن الله يجي ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا عمرو بن العاص يجي من ذن الله يا كيرغا متاني بايان ودنن حديثنا هنا صحيح البخاري كما هنا صحيح مسلم دوبا صحيح البخاري حديثه دوبا 362 da kuma sahihu muslim hadisi na 2388. Na uku, annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya tabbata riwaya ta Abu Huraira Allah shi gara masa yarda annin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala li haqanin wa tarana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana game da jikansa al-Hasan bin Ali radiyallahu anhuma. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace allahumma inni uhibbuhu ya allah ka sani ina son wannan jikan nawa. Fa ahibbuhu ya allah ka so wannan jikan nawa. Wa ahbib man yuhibbuhu kuma duk wanda yake son jikan na dinnan ka so shi. Allah madaukaki ya kara mana kaunar jikokin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisin bai a cikin sahihul Bukhari ina kuma sahih Muslim. Akwai riwaya ta al-Imam Tirmidhi hadisi na 3669 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma al-Hasan da al-Husayn. Wancan riwaya muttafaqun alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan addu'a ne ga al-Hasan da cikin jikokinsa. Amma riwaya ta al-Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan addu'a ne ga al-Hasan da kuma al-Husayn. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحبهما يا الله كاتني إنا سن وإننا جيكوكينا فأحبهما يا الله كسوسو وأحب من يحبهما يا الله كسو وانديكي سنسو الله كسامش كما سن جيكوكي من ذنكا. أود الباني محمد نصير الدين الإنجاني wato sahihu sunan tirmidhi yace hadisin yana da kyau don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna soyayyar sa ga jikokin sa al-hasan da kuma al-husayn lahudu shine zaid bin haritha kamar yanda yazo cikin sharh an-nawawi ala sahih muslim yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu mutane waɗanda ya bayyana cewa yana son su soyayya ta al-muhabba daga cikin su akwai Zaid bin Haritha da kuma ɗansa Usama Allah shi kara musu yarda dukkan su sahabban manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana min ahabbin nasi ilayya daga cikin mutanen da nafi so a duniya yana nufin wato Zaid bin Haritha yana cikin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ɗan Zaid din yace masa wa in hadha kuma wannan wato Usama lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu yana cikin mutanen da nafi so a bayan soyayyar da nake wa mahaifinsa wannan hadisin shi ma yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim in ka dawo game da sayyiduna ali radiyallahu anhu hadisin sa shi ma yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim riwayar sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qala sahal bin sa'ad ya bada labari lokacin da aka tafi yakin khaybar an yi kokarin a fada ma mutanen khaybar da yaki ba a samu nasara ba saboda kariyar da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ranan sai ya ce ma sahabbai la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuftahu ala yadayhi idan Allah ya kai mu gobe tutan nan na yaki zan ba ma wani mutum daga cikinku wannan mutumin akan hannuwansa ne Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu nasara akan waɗannan yahudawa a lokacin da manzon Allah ya faɗi magana sai ya ce wannan mutumin da zan ba shi tuta a gobe yuhibbullaha wa rasuluhu wa yuhibbukullahu wa rasuluhu mutumin yana son Allah da manzonsa kuma Allah da manzonsa suna son wannan mutumin sahal bin sa'ad ne yace fa bata nasu lailatahum a wannan daren babu wanda ya bacci cikin sahabban manzon Allah me ya hana su bacci ba wai suna hira bane kowa addu'a yake Allah ya kashi ne kwana suke suna roƙon Allah kowa yana fatan ayyuhum yu'ta wane ne wanda za a bashi wannan tuta saboda kowa yana son ya kasance wannan mutumi saboda shaidar da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da anna Allah wa rasuluhu da cewa Allah da manzonsa suna son wannan mutumin kama yuhibbuhum kama yuhibbuhuma huwa kamar yanda shi yake son Allah da manzonsa wato yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu faqad kulluhum yarjuhu sahal bin sa'ad ne yake gari na wayewa sai ga sahabbai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana fatan a nuna shi da yatsa a ce wane ne fa qala ki manzon Allah yace aina ali ina ali ibn abi talib akil shaka ce baya ma nan ai kaga shi bai ma zo gun ba yashtaki ilayhi saboda bashi da lafiya yana fama da ciwon ido manzon Allah yake ku kira shi aka zo da sayyidina ali fa basaka fi ainihi manzon Allah ya masa tofi a idanunsa wa ta'alahu ya masa addu'a fa bara'aka an lam yakun bihi waja'un nan take Allah ya bashi sauki kamar bai taba samun ciwon kido ba bayan ya samu sauki fa a'tahu ar-raya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi tutan fa qala sannan sayyidina ali sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah qatiluhum hatta yakunu mithla da an bani tuta in je in yaƙi yahuda wannan sai sun zama kamar mu fa qala sai manzon Allah yace kun kul ala ritilka kai dai ka tafi akan nutsuwa abin da ake so da kai in ka tafi hatta tanzila bi sahatihim lokacin da ka sauka daidai kasar waɗannan mutane wato bakin gari sun matuhum abinda ake so da kai shine kiran su da baki ka kira su ila al-islam zuwa ga musulunci ba abinda ake so da kai farko shine ka fada su da yaki ba idan ka tafi abinda sayyidina ali yake tambaya uqatiluhum inna tafi in fada musu da yaki manzo Allah yake la kun fuf ala rifilka je a hankali ba yaki ake so kai ba abinda ake so kai wa'azi da baki ila al-islam wa akhbirhum kabat al-abari bima yuhibbu bima yajibu alaihim abinda ke wajaba a kansu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake masa fa wallahi ina makaran tsuwa da Allah la an yahdi Allahu jika rajulan da dai Allah zai sa mutun daya ya shiryu a dalilinsa saboda kai wa'azi da baki ya karbi addinin musulunci ya zama musulmi khairul laka min an yakuna laka humurun ni'am dafi a ce an baka jajayen raƙuma wanda su ne dukiyar da tafi daraja a zamanin manzon Allah wato kenan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ba wai zubar da jinin kafirin da ya muhimmi ba abin da aka fi so gare ka shine musuluntar da wannan kafirin idan aka ce ma mutum daya ya shiryu a dalilinka to darajar da zaka samu wajen Allah ya ji a ce an baka dukkan wata dukiya da take da daraja a wannan duniya abu amsalu zalika kafir min bayin sahaba wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yace yana son su kalma ta almahabba suna da yawa kamar yadda muka shiga daga cikin sahabban manzon Allah akwai nana Khadija Aisha sayyiduna Abubakar Umar sayyiduna Ali sauran sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kalma ta almahabba gare su idan ka duba al-fatawa al-kubra na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da kuma littafin sa al-ubudiyya yana cewa al-ghulla hiya kamalul mahabba daraja ta al-ghulla wajen soyayya ga Allah madaukaki ita ce daraja ta kamala ta wajen soyayya wato abin da babu martaba ta soyayya wacce ta tsara martaba ta al-ghulla al-mustalzima min al-abd kamal al-ubudiyyah lillah domin idan aka ce bawa ya kai daraja ta khalilullah ba habibullahi ba kamar yadda muka ji cikin sahabban manzon Allah gashi manzon Allah ya faɗa wane yana son Allah kuma Allah yana son shi don haka masoyan Allah suna da yawa amma khalilullah wanda ya kai daraja ta al-khulla babu shakka wannan mutumin dole a same shi da kamalul ubudiyya cikakkiyar bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala babu naqasu wajen ibadar da yake ma Allah wa min ar-rabb subhanahu kamal ar-rububiyya li ibadihi alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu da Sheikh al-Islam yace wa lafzul ubudiyya yatabammanu kamal az-zulli wa kamal al-hubbi fa innahum yaquluna qalbun mutayyamun idha kana mutaqabbidan lil mahbub wato akan cewa mutun zuciyarsa wato ta makance ma'ana ba ta da kuma biyayya ga jikinsa saboda soyayyar da ke zuciyarsa ta kai daraja ta al-khulla wato musulmin da darajar soyayyarsa ta kai makura wanda mutane biyu ne kamar yadda malamai suka faɗa daga annabi Ibrahim sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa Sheikh al-Islam yace wa hadha a'la al-kamal shine mafi daukaka na kamala ta wajen bautan Allah hasala Ibrahim wa Muhammad wanda bai samu ga wani dan adam ba in banda annabi Ibrahim sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wali hadha lam yakul lahu min ahli al-ard khalil haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya bai da masoyi masoyin da ya kai daraja ta khalil Sheikh al-Islam yace idhil khulla la tahtamilu shurka saboda idan aka ce khalilullah ka kai daraja ta khalilullah to babu tarayya a zuciyar bawa a wannan lokaci banda Allah babu abin da ke zuciyar bawa kuma in banda son Allah babu abin da ke zuciyar annabi Ibrahim in banda son Allah babu abin da ke zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sheikh al-Islam yana cewa wa amma al-khulla fa khassa don haka martaba soyayya ta al-khulla martaba ce ke batsiya ba kowa ke cin mata ba Sheikh al-Islam yace wa qawlu ba'dhin nas don haka wasu mutane da suke cewa inna muhammadan habibullah wa ibrahim khalilullah wa dhannuhu anna al-mahabba fawqa al-khulla mutum yana faɗan haka saboda yana tsammani al-mahabba tafi al-khulla sai yake kaulin bai wannan magana ce mai rauni saboda hadisin da ya kawo bai inganta ba fa inna muhammadan aidan khalilullah kama sabata zalika fil ahadith as-sahiha al-mutawatira saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah dai kamar yanda annabi ibrahim alaihi salam ya zamanto khalilullah kamar yanda hadisi da yawa suka yi bayani akai akwai wani hadisi mai rauni wanda ake cewa innal abbas yuhsharu baina habibin wa khalil za a tada abbas tsakanin habibullah da khalilullah wato suna nufin tsakanin annabi muhammad da kuma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wannan hadisin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace wa amsalu zalika ahadithun mawdu'a hadisai ne na ƙarya la tasluhu an yu'tamadu 'alayha bi kamata a dogara da su har ma a jingina kalma ta al-mahabba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wannan maganar Sheikh al-Islam yayi ka a cikin al-fatawal kubra da kuma littafin da ake kira al-ubudiyya kuma in ka duba majmu'u fatawa mujallad na goma shafi na 204 za ka tarar su haka nan ibn al-qayyim almajirin shaykhul islam Allah madaukake masa rahama yana da littafi da ake kira rawdatul muhibbi al-qayyim yace wa qad zanna ba'du man la ilma indahu akwai wanda ba su da ilimi suke tamani anna al-habib afdal min al-khalil wai a kira annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah yafi a kira shi khalilullah wa qala ta haka zaka samu suna cewa muhammadu habibullah wa ibrahimu khalilullah yace wa hada batilun wannan maganar bata da ma'ana min wujuhi saboda wasu dalilai kafiratun mafi yawa min hada ga cikin waɗannan dalilai anna al-khulla khassa wal mahabba amma inda zaka dauki al-qur'ani ka ciro kalma ta al-khalil zaka taras wato Allah madaukaki ya kebance wani irin soyayya ne ga annabi Ibrahim alaihi salam shi kadai wannan dalili yasa ya zamanto kamar laqabi ga annabi Ibrahim idan aka ce annabi Ibrahim sai a ce mar khalilullah saboda soyayya ce ke dakiya amma idan ka ce al-mahabba habibullah wannan soyayya ce amma in ka duba al-qur'ani zaka samu inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina zaka samu wata aya ma a suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu man yartaddu minkum an dinihi fasawfa ya'ti allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin ashe kaga kenan soyayya ta al-mahabba soyayya ce amma wacce Allah madaukake yake mabayinsa na kwarai kuma da yawa amma al-khulla soyayya ce ke tsaddiya wanda ba kowa ya samu wannan soyayya ta Allah ba in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma annabi Ibrahim alaihi salam ibn al-qayyim yace nabiyu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nafa an yakuna lahu min ahli al-ard khalil annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya da kwanaki biyar ya tabbatar masahabbai ba shi da khalil a duniya gaba daya wato ba shi da masoyi wanda ya kai daraja ta khalil a duniya wa akhbara anna ahabba an-nasi ilayhi aisha amma ta wajen al-mahabba yayi bayani yana cewa ta wajen mata babu matar da yafi so kamar Aisha wa min ar-rijali ta wajen maza babu wanda yafi so fiye da mahaifinta shine sayyidina Abubakar kaga wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce babu wanda ya kai daraja ta khalil ta wajen soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin misali kaga kenan bai kamata ka jingina habibullah ga annabi Muhammad ba ya kamata ka jingina khalilullah ga manzon Allah sannan yace wa minha akwai hadithin sahihu muslim wanda ka karanta manzon Allah yace inni abrau ila Allah an yakuna li minkum khalil fa inna Allah ta'ala qad ittakhazani khalila kama ittakhaza ibrahima khalila ولو كنت متخذا من امتي خليلا ما اتخذت ابا بكر خليلا kaga manzon Allah yace dama a ce akwai wanda zai rike soyayyarsa ta kai martaba ta al-khulla daga cikin ku baya wuce Abubakar As-Siddiq, amma ina barranta ga Allah daga cikin mutane babu wanda soyayyar da take zuciya na gare shi kai daraja ta al-kulla, saboda wannan soyayya na riga na ba ma Allah tabaraka wataala ita. Wa qala, yana cewa law kuntu muttakhizan khalilan min ummati lattakhadtu Abubakar. Sai manzo Allah ya ce walakin akhi wa sahibi, manzo Allah ya ce duk da haka Abubakar dan uwana ne kuma sahabi na ne, amma bai kai martaba ta al-khalil ba. Hadisi yana sahihu al-Bukhari, hadisi na 466. Haka in ka duba littafin Ibn al-Qayyim da ake kira Madarijus Salikin, yana mujallal na uku shafi na 30, Ibn al-Qayyim ya yi magana yana cewa martabatul khulla allati infarada biha al-khalilan, martabat soyayya ta al-khulla mutane biyu suka keɓanta da ita, ita su ne annabi Ibrahim da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين اذن كذوب لتاه الناس مدارج السالكين ابن القيم ياي كوكري يا كاو مرتبوبي نا سويهيا هر غدا غوما يا كيرغس ا cikin مدارج السالكين يا كاو اي بايان دايا yana bayani akan kowace martaba ta soyayya. Yace faslun fi maratibil mahabba, akwai babi guda a cikin littafin nasa Madarijus Salikin, babi da ke bayani akan martabobi na soyayya. Wa zakaraha ashiran, yayi bayanin cewa martabobin sun kai goma. Da ya kirga su ta magana tana da tsawo, sai ya ce al-ashira, martaba ta goma ta soyayya ita ce martabatul khulla, ita ce martaba ta al-khulla allati in farada biha al-khalilan, wannan martaba ta soyayya babu wanda yake anta da ita sai annabi Ibrahim da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Don haka sai ce wa huma yubtilani qawla man qala al-khulla li Ibrahim wal mahabba li Muhammad. Don haka duk wanda yake annabi Ibrahim shine khalilullah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma habibullah, to wannan ba shi da hujja, yana ya kawo dalilai masu yawa, yake cewa wa hadha huwa sirru alladhi li ajlihi. Ibn al-Qayyim yake wannan shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaci annabi Ibrahim a matsayin khalil, wato kafin annabi Ibrahim alayhi salam, Allah madaukaki ya bashi wannan daraja ta khalilullah. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake da farko sai da Allah ya jarrabta shi, sai da aka masa jarabawa. Umar al-Khalil bizabhi waladihi, aka ce ma annabi Ibrahim alayhi salam ya je ya yanka ɗansa. Wannan ita ce jarabawa ta ƙarshe daga cikin jarabawan da Allah ya yi ma annabi Ibrahim alayhi salam, inda Allah ke cewa ya jarabci annabi Ibrahim bi kalimatin fa atammahunna, sannan ya ce masa qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah ya yi wa annabi Ibrahim alayhi salam jarabawa mai yawa, amma jarabawa ta ƙarshe yaje Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ita ce Allah ya masa umarni ya yanka ɗansa annabi Isma'il, wanda shi ne ɗansa na fari. Ibn al-Qayyim ya ce wannan ɗana shi samaratu fu'adihi wa filzati kabidihi li'annahu lamma sa'ala al-walada fa u'tiyahu, kafin Allah ya ba mu annabi Ibrahim yaro sai da annabi Ibrahim ya tsufa, har ma matarsa tana ɗebe tammalin za su samu haihuwa. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi haihuwan annabi Isma'il shine na farko kafin ya samu haihuwan annabi Ishaq alayhi salam. Lokacin da Allah ya ba shi haihuwar annabi Isma'il, a ce yana tsoho Allah ya ba shi haihuwa, sannan kuma sai Allah ya masa umarni ya tafi ya yanka wannan ɗana shi, amma wannan umarni ba a turo masa ta wahayi da ya saba ba, sai aka sa mai ta mafarki, barci yake yayi mafarki an ce ya je ya yanka ɗansa. Kuma mun sani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, barcin annabawa wahayi ne, idan annabawa suna bacci mafarkin da suke yi wahayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda shedan baya shiga cikin mafarkin annabawan Allah amma kamar kai yanzu ace ka kwanta kai bacci da daddare sai kai mafarki an ce gari na wayewa babban danka din nan ka je ka yanka shi kana tashi zaka yi sadaka saboda kaga shedan ko annabi Ibrahim alaihi salam yayi mafarki ya yanka danka Adam Ibrahim ya san mafarkin annabawa gaskiya ne saboda haka bai koyi kanta ma ba ya tashi daga kafar Filistin bai tsaya ko ina ba sai da yazo Makka tafiya ce wacce take bukatar zango kamar guda 30 a ce mutum yayi ta saboda ya je ya tabbatar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya bar wata ƙasa nisan duniya yana kafar Filistin ya tashi sai da ya taho kasar Makka saboda Annabi Isma'il a Makka yake zaune ya ta masa hajara tare da Larabawa yana zuwa ya ce masa ya kai yaro na inni ara fil manami ya ma gaya masa gaskiya na gani amma ba wai Allah ya gaya min a fili bane a mafarki anni azzamta cewa ina yanka ka na gani mafarki nayi gani ina yanka ka me kace kaga kenan yana neman wato shawaran dan to dukkan da uban wato dukkan su annabawan Allah ne saboda haka tun yaron yana karami Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke zuciyarsa yace ya abati if'al ma tu'mar ya kai baba na je kaka yi abin da aka umurce ka kaga ya gane umurni ne na Allah tun da mafarki annabin Allah ya satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni idan Allah ya nufa saboda girmama Allah ya san shi ne hakuri ne yace zaka same ni duk da haka ya hada da insha Allah saboda albarkan Allah tabaraka wa ta'ala zaka same ni cikin masu hakuri don haka ka tabbatar da dukan Allah tabaraka wa ta'ala ibn al-qayyim al-jawziya yace ta'allaqat bihi shu'batun min qalbihi kar ka manta fa a ce ma kafin ya samu wannan yaro sai ya tsufa sannan Allah ya bashi kuma yana wata duniya din yana wata duniya Allah ya ce je ka yanka wannan yaro ga wahalar tafiya amma sai haka Annabi Ibrahim alaihi salam ya kama hanya sai da yazo Makka ya kirawo dan duk da cewa a zuciyarsa akwai kaunan wannan yaro fa amarahu bi zabtil walad Allah ya umurce shi ya yanka wannan yaro ya yukhrij al muzahim min qalbihi me dalilin da yasa Allah ya ce ma Annabi Ibrahim ya yanka ɗansa saboda ana son zuciyar Annabi Ibrahim din a samu babu raguwar son wani abu in banda Allah tabaraka wataala falamma watana nafsuhu ala zalika wa azama alayhi azman jaziman Annabi Ibrahim ya gaya ma ɗansa in ya yarda an fita bayan gari an wasa wuka falamma tallahu lil jabin ya kwantar da ɗa ya ɗaga wuka hasala maqsudul amri bukata ta biya kuma ana so a tabbatar akwai azama zai yanka ɗan zuciyarsa babu son ɗa fiye da son Allah falam yabqa fi izhaq nafsi alwaladi matlaha haka ai kuma abinda Allah madaukaki yake nufi shine ya tabbatar zuciyar Annabi Ibrahim babu son wata halitta a ciki wato sabanin soyayyen da yake ma Allah tabaraka wa ta'ala fa hada bainahu wa bainahu kafin ya kai wukan wuyan dansa sai Allah madaukake ya shiga tsakanin su wa fatahu jiddihi al-azim aka fanshi yaron da wani babban abin yanka mai girma wa qala sai aka kira shi ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ya kai ibrahim lalle ka gaskanta wannan mafarki kaga mafarki ne yayi amilta amalan musaddiq kayi aiki da mafarkin aikin mai gaskanta abin da ya gani daga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce inna kadhalika najzi al-muhsinin haka nan muke sakawa masu kyautatawa wato najzi man badara ila ta'atina duk wanda yayi gaggawa wajen biyayya ga umarnin mu to za mu kyautata sakayya gare shi a cikin gaggawa in ka bi Allah nan take to nan take kake samun ribar aikinka Allah bai fikirta maka fanuqirru ilayka kama aqrarna ilayka bintifali awamirina kamar yanda wato kai misalta umarnin mu haka duk mutumin da yayi aiki da umarnin mu zamu kyautata masa nan take wa in qadil waladi wa salamatihi ibn al-qayyim ad-dhabiya yace Allah madaukaki yace inna hadha lahu al-bala'ul mubin Allah da kansa yace wannan haqiqa bala'i ne mabayyani babu bala'i da kai wannan Allah da kansa yace jarabawa ce mabayyaniya a fili ma'ana wa huwa ikhtibarul mahbub limu yahibbihi ya zamanto Allah dake son bawa ya jarabci soyayyar wannan bawa wanki hadhu iyahu li yuqsira marbatahu saboda Allah madaukaki ya tabbatar annabi Ibrahim alaihi salam ya fifita son Allah akan son wata halitta daga cikin halittun Allah don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya cika ni'imar daga annabi Ibrahim ibn al-Qayyim yace fa huwa bala'un mihnatin wa minhatin alayhi ma'an kamar yanda aka jarabci annabi Ibrahim haka nan kuma Allah madaukaki ya masa kyauta kyautan da bai yi ma wani daga cikin halittunsa ba in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba madarij salikin mujallal na uku shafi na 30 don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zuciyarsa babu son wata halitta tare da son Allah tabaraka wa ta'ala babu soyayyar Allah ita ke zuciyarsa tsantsa wannan ita ce ake kira al-khulla wannan dalili yasa su biyu dinnan kadai Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba ko wannan su khalilullah in ka duba adda'u wa dawa kamar yanda ibn al-qayyim yayi magana cikin madarijus salikin haka da littafin sa adda'u wa dawa shafi na 447 nan ma yayi wannan magana daga cikin malamai da suka yi magana akai akwai Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala ibn al-Uthaymin yayi sharha masahih al-Bukhari a cikin sharhin da yayi masahih al-Bukhari akwai ka duba kitab at-tauhid babi na qaulullahi ta'ala lima khalaqtu bi yadi wato Allah tabaraka wa ta'ala yana magana akan wasu abubuwa da ya halitta da hannunsa al-Imam al-Bukhari sai yayi babi a cikin sahih al-Bukhari duk hadisi na 6975 hadisin Anas bin Malik ibn al-Uthaymin yana sharhin sahih al-Bukhari ya kawo kan hadisin Anas ke inda yake siffanta yanda al'amari zai kasance a ranar tashin kiyama Anas bin Malik ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yajma'u Allahu al-mu'minina yawm al-qiyamati kadhalik annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah zai tara masu imani a filin hisabi a ranar tashin kiyama za a tara masu imani a wuri guda wato musulmai tun daga na farko har zuwa na ƙarshe ko idan aka taru a filin hisabi za a ɗauki lokaci mai tsawo ana jiran Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma bayi hisabi Allah bai yi ma bayi hisabi ba dade wanda aka yi a filin hisabin nan bisa su mutane za su ce lawi tashfa'ana ila rabbina me zai hana mu nemi ceto zuwa ga Allah mahaliccinmu hatta yurihana min makanina haza Allah tabaraka wa ta'ala ya hutar da mu game da tsayuwar da muka yi a filin hisabi din nan wato suna tunanin su mutane akwai bukatar a nemi ceto da wasu manyan halittun Allah tabaraka wa ta'ala wato su ne annabawan Allah a nemi ceton annabawan Allah su roƙi Allah ya yi ma bayi hisabi kowa ya tafi makomarsa fa ya'tuna adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutane za su tafi wajen annabi adam alaihi salam fa yaquluna za su ce ya adamu amma taron nasa ya kai annabi adam baka ganin halin da mutane suke ciki shekara da shekaru ana jiran hisabi Allah bai zo an yi hisabin ba to mun ga ya kamata mu nemi ceto da kai dalilin da ya sa muka zaɓe ka khalaqaka Allahu biyadihi saboda Allah ya halicce ka da hannunsa kaga kana da wata khasiyya wata daraja ta musamman wanda a dalilin wannan daraja muke ganin in kai magana Allah zai saurare ka wa asjada laka malaikatahu, sannan kuma Allah ya sa malaikunsa suka yi maka sujuda, babu wani dan adam da ya samu wannan daraja in ba kai. Wa allamaka asma'a kulli shay'in, Allah ya sanar da kai sunayen dukkan komai ka sani. Da wannan matsayi da ka samu wajen Allah ya gwada cewa kana da daraja a wajen Allah, in kai magana Allah zai saurara. To mun zo ne gare ka, ishfa'a lana ila rabbina hatta yurihana min makanina haza, kai mana ceto wajen Allah ya hutar da mu tsayuwar da muke a wannan guri ya dade. Fa yaqulu sai annabi Adam ya ce lastu hunaka, wannan ba aiki na bane. Kuna ganin Allah ya halicce ni da hannunsa, ya sa mala'iku sun min sujuda, ya sanar da ni sunayen abubuwa, amma akwai abin da baku sani ba. Wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asabaha, ya gaya musu laifin da ya aikata. An ce kada in ci ɗan ice, ko ba ku labari na aljanna na je na ci, a dalilin haka aka so kada ni duniya, don yanke ta kaina nake. Yaushe za ku ce ni ne wanda zan roƙon muku Allah ya taho a yi hisabi? Ina roƙon Allah ni ma in tsira. Walakin itu Nuha, amma ni a ganina ku je ga Nuhu. Fa innahu awwalu rasulin, ajin da yasa nake ku je ga Nuhu saboda yana da wata daraja ta musamman, shine manzo na farko. Fa afahu Allahu ila ahli al-ard, wanda Allah ya aike shi ga mutanen duniya. Fa ya'tuna Nuha, sai mutane su je wajen annabi Nuhu alaihi salam. So gaki annabi Adam ya ce mu zo gurinka saboda kai ne manzo na farko. Ai wannan mukami ne wanda mutum yana iya tunanin a dalilinsa yana da wata daraja a wajen Allah. Saboda haka muna nemanka ka yi mana ceto ga Allah tabaraka wa ta'ala, ya yi mana hisabi har dai mu samu hutu daga wannan guri da muke tsaye. Annabi Nuhu alaihi salam zai ce lastu hunakum, wannan ba aiki na bane. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba, shi ma zai gaya musu laifin da ya aikata ma Allah tabaraka wa ta'ala. Dalilinsa aka yi ruwan tsufana. Ku ba ku tunani irin amsar da zan ba ma Allah. Walakin itu Ibrahima khalilar rahman, annabi Nuhu alaihi salam da kansa zai ce ku je ga Ibrahim. Abinda yasa nace ku je ga Ibrahim, khalilar rahman, saboda shi ne masoyin Allah maɗaukaki. Fa ya'tuna Ibrahim, kaga annabi Ibrahim babu wata siffar da ya samu a filin hisabi na ɗaukaka wacce ta wuce jingina shida, al-kulla, soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala na musamman. Suna zuwa ga annabi Ibrahim, fa yaqulu, sai ce lastu hunakum, ba aiki na bane. Wa yadhkuru lahum khatayahu allati asabaha, annabi Ibrahim ya gaya musu laifukansa shi ma da ya aikata. Sai ya ce musu, to Musa, ku je ga annabi Musa. Abinda ya sa na ce ku je wajen annabi Musa, saboda abdan atahu Allahu taurata, Allah ya bashi littafin at-taura. Littafin at-taura littafi ne mai daraja, saboda babu littafin da Allah ya rubuta da hannunsa kamar littafin at-taura. Da hannunsa Allah ya rubuta, kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa. Wanda Allah ya bashi wannan littafi da ya rubuta da hannunsa yana da wata daraja. Baya ga wannan, wa kallamahu taklima, Allah ya yi magana da annabi Musa iyakar magana. Fa ya'tuna Musa, su je wajen annabi Musa. Fa yaqulu, shi ma annabi Musa alaihi salam zai ce musu lastu hunakum, ni ba aiki na bane in yi ceto gare ku a wannan fili na hisabi. Wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asabaha, shi ma zai gaya musu laifin da ya aikata. Sannan sai ya ce musu walakin aitu Isa abdallahi wa rasulahu, ku je ga annabi Isa bawan Allah kuma manzon Allah, wa kalimatahu kuma kalmar Allah, wa ruhahu kuma ruhin Allah. Kaga kowane annabi da irin darajar da yake da ita wajen Allah, wanda a dalilin wannan daraja ake ganin za a iya tawassuli da shi har ma kuma Allah maɗaukaki ya ce shi bayi. Fa ya'tuna Isa, za ku je ga annabi Isa alaihi salam. Fa yaqulu, annabi Isa zai ce lastu hunakum, ba aiki na bane ni ma. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam, abinda nake gani shawarata ku je ga Muhammadu. Dalilin da yasa nake ku je wajen Muhammadu, na ɗaya abdan, bawan Allah ne, saboda haka babu siffar da zaka ba wa annabi Muhammad fiye da a ce ka kira shi Abdullahi wa rasuluhu. Annabi Isa alaihi salam yake ku je ga annabi Muhammad saboda abdan ya samu kalma wato na yabon Allah saboda bautan Allah irin na annabi Muhammad har ma Allah ya kira shi bawana. Haka kenan kamar ma babu wanda ya bauta ma Allah irin annabi Muhammad. Don haka ya samu wata daraja ta musamman ta kyautata ibada ga Allah. Baya ga haka annabi Isa zai ce musu gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Annabi Muhammad inna Allah ya gafarta masa laifin gaba da na baya. Don haka wanda aka yi masa gafara kaga ba shi da kuma wata fargaba a yau. Amma duk waɗanda kuke samu din nan kowa da tunaninsa, annabi Adam ga irin laifinsa, annabi Ibrahim, annabi Nuhu, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, amma annabi Muhammad Allah maɗaukaki kansa ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya gafarta wa manzon Allah zunubansa na gaba da na baya. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Anas bin Malik yake fayatuni sai ga mutane sun zo wajena. Fa antaliqu niku sai in tafi fa astaazinu ala rabbi in nemi izini wajen ubangiji na. Kaga kenan sai manzon Allah ya nemi izini kafin ya isa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yanda za a yi hisabi ilimi ne na gaibi, ba ka da wani labari sai abin da ya tabbata cikin hadisan manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan nemi izini fa yu'zanu li alaihi, sannan a yin izini na damar magana da Allah sai an min izini kafin in samu damar isa gaban Allah. Inji annabi Muhammad fa idza ra'aytu rabbi, manzon Allah da kansa yace idan naga Allah ubangiji na, idan na ganshi ashe manzon Allah zai ganshi, wa qa'tu lahu sajida sai in fadi in masa sujuda, fa yata'uni ma sha Allah an yata'ani, sai Allah ya kare ni ina cikin sujudan nan tsawon lokacin da ya ga dama. Wato kenan manzon Allah zai dauki lokaci mai tsawo a wannan sujudar da zai yi ma Allah. Summa yuqal, sannan sai a ce mun irfa ya Muhammad, ka dago kanka ya kai Muhammad, wa qul yusma, ka faɗi magana za a saurare ka, wa sal tu'ta, ka yi roƙon buƙatar ka za a baka duk abin da ka roƙa, wa shfa'tu shaffa, kuma ka nemi damar ceto in za a baka wannan dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ahmadu rabbi, kafin in yi roƙon sai na yi yabo ga Allah. Daga sai ya gabatar da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala bi mahamida, da wani nau'in zikiri na yabon Allah wanda babu wanda ya san shi a nan duniya, babu kuma wanda zai san shi a ranar tashin kiyama sai annabi Muhammad. Saboda haka akwai zikirin Allah wanda babu halittar Allah da ta sani a yanzu sai an tafi ranar tashin kiyama. Manzon Allah ya ce abinda zan yaba ma Allah da shi, allamani ha rabbi, Allah ubangijina zai karantar da ni a wannan lokacin da zai sujuda gare shi. Summa, sannan bayan na yabe shi na yi tawassuli da wannan zikiri, summa a wannan lokaci sannan za a ce min ya Muhammad irfa, wato ka dago kanka, ishfa, ka yi ceto, fa yahuddu li haddan, Allah tabaraka wa ta'ala zai kirga min, zai tsaga min haddi, wato zai saka min iyakan abin da zan yi ceto. Da hadisin yana da tsawo, ya zamanto wannan riwaya ta Anas bin Malik tana magana ne ma akan waɗanda ma za a cece su daga cikin azabar Allah tabaraka wa ta'ala na wutar jahannama. Allah zai ware wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzon Allah zai cece su daga wuta. Fa udkhiluhum aljanna, in shigar da su aljanna, thumma arji'u, in sake komawa, fa idza ra'aytu rabbi, idan naga Allah, wa qa'tu sajida in fadi in sujuda, fa yada'uni ma sha Allah an yada'ani, Allah ya kare ni a cikin sujuda tsawon lokaci. Thumma yuqal, sannan a ce irfa' Muhammadin, ka dago kanka, qul yusma, ka faɗi damuwar ka za a saurare ka, wa sal tu'tahu, sannan ka roƙi buƙatar ka za a baka, washfa' tushaffa', ka nemi damar ceto za a baka. Ahmadu rabbi, in yabi Allah bi mahamida allamaniha, in yabe shi da wasu nau'ukan zikiri na yabon Allah wanda shi Allah ya karantar da ni. Thumma ashfa'u, sannan in yi ceto, fa yahuddu li haddan, Allah tabaraka wata'ala zai wato yi min ka'idan adadin wanda zan yi ceton su fa udkhiluhumul janna sai shigar da su gidan aljanna thumma arji'u fi sake dawowa fa aqulu sai in ce ya rabbi ma baqiyatin nar yanzu kam na je wuta babu wanda ya rage a cikin wuta illa man habasahul qur'an sai wanda alqur'ani ya tsare shi dama ayar alqur'ani ta ce wajaba alaihi alkhulud wanda ya shiga wutan nan zai dawoma a cikin ta to wannan shine wanda bani iya ceton sa daga wutar jahannama Allah shi kare mu wato wannan hadisi na Anas bin Malik yana cikin sahihul bukhari hadisi na 6975 ibn al-Utsaimin da ya kawo hadisin nan sannan sai ya ce wa fi hadha kaga wannan hadisin isharatu ila anna a'zama wasfin yahsul lil insan an yattakhidhahu Allah khalila mafi wato girman siffa wacce dan adam zai samu ita ce a ce Allah ya siffanta ta daraja ta al khalil a ce maka khalilur rahman wa lam yaqul rasulun wa la nabiyyun ibn al-Uthaymin yake lokacin da aka je wajen annabi nuhu alayhi salam annabi nuhu yace ba aiki na bane in ce ki bayi a yau amma ku je wajen khalil lokacin da yace aje wajen ibrahim sai yace khalilullah ku je wajen ibrahim masoyin allah bai ce musu ibrahim rasulullah ko kuma abdullahi ba sai yace musu khalilullah kaga al kullu darajatun azima liman yanaluha kenan daraja ta Al-Khulla ita ce a cewa mutum Khalilullah daraja ce mai girma ga wanda Allah madaukaki ya bashi sai ya ce wala na'lamu ahadan nalaha min al-bashari illa rajulai ba mu san wani mutum da ya samu wannan daraja ba sai mutane guda biyu daga Ibrahim alayhi salam sai kuma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam saboda hadisin da muka karanta a baya Ibn Uthaymin yace Allah yace Annabi sallallahu alayhi wa sallam yace inna Allah takhazani خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا وجه تعرف ان من قال يتي سمك wanda ke cewa ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله yace innahum naqasun nabiyya idan ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah to ka naqasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka rage darajar manzon allah me yasa lianna almahabba asna min alkhulla saboda daraja ta al-mahabba ta kasa darajar al-khulla wal-khulla tusabiqatu lir-rasul sanna al-khulla inna ta tabbata ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal-mahabba takunu hatta li'ammati al-mu'minin amma ita daraja ta al-mahabba ana samun ta hatta ga dukkan masu imani kamar yadda muka karanta Allah madaukaki ya ce yana son masu tuba inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa li'ammati al-mutatahhirin don haka walaysa khassa bil anbiya idan aka ce habibullah wannan kowanne musulmi habibullahi ne fadlan an qulil azmi bare a ce an kira annabin Allah sai ce mar habibullah ba ba shi daraja babba ba an ba shi daraja ce wanda wato kamar wacce ta dace da na sahabin sa ko kuwa wani mabiyin sa daga cikin al'ummar sa amma idan aka ce khalilullah الخلة لا نعلم أنها كانت إلا لهذين الرسولين الكريمين درجة الخلة يتي باب واند أكسني ياسام واند مرتبة لمن زنن الله قد بيو ما سو درجة أمرت مكفرسوني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما النبي إبراهيم عليه السلام ولهذا نقول هذا خطأ يتي سبب حكم تيشيوا واند كسكوليني هذا نقص في حق الرسول wannan nakasawa ne game da darajar manzon Allah idan mutum yace ana uridu muhammadu alhabibu li ibn al-Uthaymin yace to idan ma bazaka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam habibullah sai aka ce maka bai kamata ka kira manzon Allah habibullah ba saboda darajar al-mahabba karama ce ba kai daraja ta al-khulla ba sai kace eh ni ina nufin masoyi gare ni ibn al-Uthaymin yace kulna haza aidan khata'un nan ma sai mu ci kai kuskure har yanzu ko da wato masoyi a wajenka kamar misali ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam al-habib muhammadul habibu li Muhammadu masoyi gare ni yace haza kadan kuskure ne saboda me da kalmar soyayya ba kamata yayi ka dauko ta alkhulla kai a wajenka babu wanda kake so a duniya fiye da manzon Allah don haka yasa Abu Huraira Allah shi kara maka yarda yake cewa ausani khalili bi salati Abu Huraira yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masoyina ya min wasiya da abubuwa guda uku lokacin da zai kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa masoyinsa bai yi amfani da kalmar habibi ba sai yayi amfani da kalmar khalili kaga kenan Ibn al-Uthaymeen yana nufin kai ma inda zaka kira Annabi a matsayin masoyinka maimakon ka ce habibi sai ka ce khalili kamar yadda Abu Huraira ya faɗa saboda soyayya ta alkhulla gare ka wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yafi a ce an samu soyayya ta almuhabba a zuciyarka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan son da kake wa manzon Allah ya kai daraja ta alkhulla kenan a zuciyarka babu son da ya kai darajan girman son Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka wannan magana ta Ibn al-Uthaymeen akwai kuskure dalili kuwa ba laifi bane dan mutum ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa habibi yana kafa hujja da hadisin Abu Huraira wanda yake cikin Sahihul Bukhari Salatul Duha fil Hadari hadisi na 1124 da kuma Sahih Muslim Abu Huraira yake ausani khalili bi salati masoyina ya min wasiya da rikon abubuwa guda uku la aqahunna hatta amuta Abu Huraira yace ba zan bari yin su ba har zuwa mutuwa na. Na daya saumu salatati ayyamin min kulli shahrin a kowane wata in yi azumin kwana uku. Na biyu salatu duha in yi riko da sallar walha a kowace rana. Na uku naumin ala witrin kafin in yi bacci in tabbata na yi sallar witri. Waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah ya yi ma Abu Huraira wasiya da shi. Lokacin da Abu Huraira zai gaya wa mutane wannan wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ausani khalili maimakon habibi don haka sai Ibn al-Uthaymeen yana cewa ya kamata mu yi koyi da Abu Huraira mu ce khalili ga manzon Allah maimakon habibi gare shi wannan kuskure ne dalili saboda an samu sahabi wanda ake kiransa Abu Darda'i Abu Darda'i shi ma haka ya faɗa kamar yadda Abu Huraira ya faɗa babu mamaki Ibn al-Uthaymeen ya manta hadisin Abu Darda'i ne wallahu ta'ala a'lam amma Abu Darda'i ya ce ausani habibi sallallahu alaihi wa sallam kaga shi Abu Huraira ya ce ausani khalili shi kuma Abu Darda'i ya ce ausani habibi bi salati masoyina ya min wasiya da abubuwa guda uku kaga ya amfani da kalma ta almahabba shi kuma Abu Huraira ya yi amfani da kalma ta alkhulla don haka don ka ce wa Annabi khalili ko ka ce masa habibi ba laifi ba ne tun kowace kalma daga cikinsu sahabin manzon Allah ya faɗa Abu Huraira ya ce khalili Abu Darda'i ya ce habibi shi ma kuma ya ce lan ada'uhunna ma ishu kamar yadda Abu Huraira ya ce la ada'uhunna hatta amuta ba zan bar waɗannan abubuwa guda uku ba har mutuwa ta Abu Darda'i ya ce ba zan bar waɗannan abubuwan matukar ina da rai shi ma sai ya ce bi siyami salatati ayami min kulli shahrin manzon Allah ya masa wasiya ya dinga azumin kwana uku a kowane wata wa salati duha da sallar walha wa bi an la anama hatta utira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya in yi bacci sai nayi witri amma Ibn al-Uthaymeen ba mamaki ya manta hadisin Abu Darda'i don haka yasa yake cewa idan ka ce wa Annabi habibi kai kuskure wallahu ta'ala a'lam yayi maganganun nan a wurare da yawa kamar tafsir kamar sharhin da yayi ma wannan hadisin da muka karanta na Anas bin Malik wanda yake Sahihul Bukhari haka nan kuma a littafin amsa tambayoyinsa da ake kira majmu'u fatawa Ibn al-Uthaymeen yana mujallal na farko shafin 319 yana cewa hal yuqalu lin nabiyyi Muhammadun habibullah faqala an-nabiyyu habibullah la shakka fa huwa habbun lillahi wa mahbubun lillah walakin hunaka wasfun a'la min dhalika wa huwa khalilun lillah far-rasulu khalilullah kama qala bi nafsihi kamar yadda manzo Allah ya faɗa kansa
idan ka ce wa annabi habibullah gaskiya ne manzon Allah masoyin Allah ne amma daraja ta al-muhabba karama ce akan daraja ta al-qulla saboda haka ce wa annabi khalilullah shine mafi dacewa wannan shine takaitaccen bayani game da kuskuren da Imam Qahawi yayi a littafinsa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa aqida ta ahlus sunna habibu rabbil alamin الله تبارك وتعالى يسأل بركة كيف يجن مكفحة الله قابر تعمل القرآن